شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasinmu na 48 a littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Bukhari. Za mu ci gaba daga kan hadisi na 250 insha Allah. Kuma wannan darasi yana karantar da mu halin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin magana da mutane, halin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake magana da mutum. Al-Imam Bukhari ya kawo babi na 127, babu idza aqbala jami'a. Wannan babi yana karantar da cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fuskanci mutum yana fuskantarsa ne wato da jikinsa baki daya. Idan zai fuskanci mutum yana fuskantarsa ne da jikinsa baki daya. Wa iza adbara jami'an, kuma idan zai juya baya yana juya bayansa ne ga mutum baki daya. Haddathana Bishr bin Muhammadin, الإمام البخاري يجي بشر بن محمد يا كرنت الدم. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. بشر بن محمد يجي عبد الله بن المبارك يباس الأبائي. أقول وان ديره تجنبيا بمبان شسكان أخبرنا دكما حدثنا. فتو إذا ما لم يجي حدثنا كما رياندا حديثنا يزوري حدثنا بشر بن محمد. الإمام البخاري يجي بشر بن محمد يا بام الأبالي يا كارنتتهم. إذا أكاكا وكلمر حدثنا وباب مكاوى وأنما لم يشي كارنتتا المجرنسا وأنا حديثا. أما إذا أكاكا أخبرنا أم بعد الأبالي حديثنا أم مجالس المالي بشارة إبن يزام الشي مالي من يباد الأبالي. أما توند أن كارنتتا وأنا حديثي أم مجالسنسا kamar ya tabbatar da abin da aka faɗa a gaban sa kenan. Qala akhbarana Usama bin Zaid al-Laythi. Abdullah bin Mubarak yace Usama bin Zaid al-Laythi ya ba mu labari. Qala akhbarani Musa bin Muslim mawla ibnati Qaribin an Abi Hurairah أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى بن مسلم مولى ابنة قارب واتو ينتجم باور ابنة قارب يبادل باري قمد أبو هريرة يناتي وصوديوة Abu Huraira yakan bada labari game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato rubama hattasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan Abu Huraira zai bada labari game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato sau da yawa Abu Huraira inda zai magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqul yana cewa hattasanihi ahdabu shuhuraini. Abu Huraira yakan faɗi haka, wato yakan bayyana siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yawan suma a idanunsa ya bani labari. Kaga kamar maimakon ya ce manzon Allah ya gaya min, sai ya bayyana siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdabu shuhuraini, wato me yawan suma a kan fatan idanunsa. Idan aka ce al-hadab, ana nufin ash-sha'ratu nabita, gashi da ke tsirowa a fatar ido, shine ash-shufrayn, fatan ido, shufrul ayn, wa huwa ma dabata alayhi min ash-sha'r, abinda ya fito ainihi akan fatar ido, gashin da ke jikin ido, shi ake kiransa ash-shufrayn. Idan aka ce ahdab, ana nufin mutumin da ke da yawan gashi akan ainihin fatar idanunsa. Yana siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato wannan ita ce siffa ta manzon Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam fatar idanunsa tana da gashi da yawa. Kasan kowane mutum yana da ainihin shuffa, fatar ido wacce take ribewa take budewa. Wannan fata ta ido ai tana da gashi a kanta. To shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam gashin yana da yawa. Abu Huraira a maimakon ya ce manzon Allah ya ba mu labari, ko ya ce ya gaya min, sai ya ce haddasani hi ahdabu shukurai, ne yawan gashi akan fatan idanunsa din nan ya bani labari. Abyaqul kashhaini, wanda ke da farin kwibi, wato kasar hammata, abinda ya kama daga jikin haƙarƙari zuwa ainihin wato jikin cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da larabci idan aka ce al-kashfu ma bayna al-khasirati ila dhila'il khalf, kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujalladi na 13 shafi na 70, wato shine kwaiɗi ainihin kasar hammata zuwa ga ainihin wato jikin haƙarƙarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ya kama har zuwa kasan cikinsa. Abu Huraira ya ce yana da fari, wato yana da farin ainihin kwaiɗi, mai farin kwaiɗi, mai farin gefen jiki. Wato yana siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu gane wata wato siffa ta manzon Allah. A maimakon kai tsaye Abu Huraira ya ce manzon Allah ya gaya min, in ya faɗi haka ba shakka ma'ana ta samu, amma yana so kuma ya ƙara mana ilimi akan abin da zai karantar da mu, saboda haka sai ya gaya mana wata siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Abu Huraira ya ce idza aqbala aqbala jami'an, idan zai fuskanci mutum yakan fuskanta sane da jikinsa baki daya. Wa idza adbara adbara jami'an, kuma idan zai juya baya yana juya baya ne da jikinsa baki daya. Yace lam tara aynun mislahu, wani ido bai taba ganin irinsa ba, wa lam tarahu, kuma idan ba zai ga irin shi ba. Wannan hadisin yana tafiya cikin littafin nan insha Allah, hadisi na 1157, ya taho da shi a inda zai bayani mai tsawo game da siffar Annabi Muhammad sallallahu alaihi. Wannan hadisin yana a tabaqatul kubra na Ibn Sa'din, dhikru sifati khalqi rasulillah, wurin da yake bayanin halittar, wato siffa ta halittar manzon Allah. Ibn Sa'din a tabaqatul kubra, yana mujallad na farko shafi na 415. A riwaya ta Ibn Sa'din akwai bambanci da yanda hadisin ya zo cikin Al-Adabul Mufrad, domin kama anan Abu Huraira ya ce lam tara aynun mislahu, wani ido bai taba ganin irin Annabi ba, kaga ba ma idonsa bane, wani ido na dan adam bai taba ganin Annabi kamar Annabi ba, walan tara kuma zai taba ganin irinsa ba sallallahu alaihi wasallam. Amma a littafin At-Tabaqatul Kubra Abu Huraira ya ce lam tara aini mislahu, ido na bai taba ganin irinsa ba, walan tarahu kuma ido na ba zai sake gani irin sa ba to kaga ba kowanne ido yake nufi ba kenan haka nan kuma akwai hadisi na 1076 a cikin at-tabaqatul kubra riwayar muhammad bin sa'id al-musayyib bin sa'id ibn musayyib ba kamar wannan hadisin ba riwaya ta musa bin muslim wannan riwaya ce ta musa bin muslim akwai riwayar sa'id ibn musayyib an abi huraira abinda sa'id ibn musayyib ya fada wanda shi kuma suriki ne ga abu huraira sa'id ibn musayyib duk da cewa almajiri sai yace kana idza ra'a ahadan min al-a'rabi idan abu huraira yaga wani mutum ba kauye ya shigo gari ba ko wani mutumin daji haka wanda bai dai rayuwa a birni ba aw ahadan lam yara an-nabiyya ko yaga mutumin da bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan abu huraira yaga mutumin da bai taba ganin annabi ba kada sai ya ce ala asifu lakum an-nabiyya shin ba ku son in siffanta muku annabi tunda ni na ganshi na zauna da shi wato kamar Abu Huraira yana tambayar ainihin mutanen da ba su taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shin ba ku so in siffanta muku annabi sai ya ce kana shafnal qadamaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kaurin sawaye ba kafafu ba alqadamu shine sawu wato abin da ya kama daga idanun sawu zuwa kasa sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kauri hadibal aynaini fatan idanunsa suna da gashi mai yawa abyabal kashhaini kuibin sa wato ainihin kasar hammatansa hakarkaninsa yana da launin fari mai tsanani wato gefen jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fari sosai yuqbilu ma'an wa yudbiru ma'an wannan shine riwayar ibnu musayyib Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fuskanci mutum da jikinsa gaba daya kuma yakan juya wa mutum baya ne da jikinsa gaba daya sai ya ce fidallahu abi wa ummi ina mai fansar babana da mamana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aitu mislahu qablahu kafin annabi ban taba ganin irin sa ba wala ba'dahu kuma bayan rasuwar manzon Allah ban sake ganin irin shi ba hadisin yana musnad al-imam ahmad a mujallad na 3 shafi na 15 a wannan riwaya ta al-imam ahmad abu huraira yace ka anni anzuru ila bayad kashfi rasulillah kamar ne gani a yanzu dinnan ina kallon ainihin farin wato hakarkarin manzon Allah kamar yanzu ne gani ina ganin farin hakarkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aka yaga hakarkarin manzon Allah yace wa huwa sajidul lokacin da manzo yayi sujuda hadisin yana silsilatu sahiha ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira hadisi na 3195 akwai riwaya ta al-imam al-basar an sa'id ibn al-musayyib har yanzu annahu sami'a abu huraira yasifu rasulullah sa'id ibn al-musayyib yaji abu huraira yana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana rajulan rab'atan shi manzon Allah ya kasance mutum ne matsakaici wa huwa ila tuli aqrabu amma yafi kusa ga tsawo wato ba a cewa dogo ba a cewa gajere amma dai yafi kusanta ga dogaye ne mukan gajeru shadidal bayad yana da tsananin farin launi aswadal lihiya gashin gemun sa yana da baki launin baki hasana sha'ari suman sa yana da kyau ahdaba ashfaril aynain sannan fatin idanunsa suna da suma ba ida ma bainal manki bayni tsakanin kafadunsa yana da fadi yaqau bi qadamaihi jami'an idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana taka sawunsa ne gaba daya shi me yake nufi yace laysa lahu ahmas annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kwari a tafin kafarsa shine laysa lahu ahmas kamar yanda imamu al-azhari ya fassara haka ma in ka duba annihayat fi garib alhadith wal athar a mujallad bi shafi la 81 al ahmas min al qadam al mawdi' alladhi la yalsiku bil ard minha inda al wadi lokacin da kake tafiya tafin kafarka akwai inda bai taba kasa Allah madaukaki ya tsara tafin kafa ta dan adam ya zamanto kamar akwai shock absorber yanda in ka taka ba duka kafan ne take taka kasa ba duka sawun naka bane akwai inda bai taba kasa to shi manzon Allah ba haka yake ba, inji Abu Huraira, ba shi da wannan kwari a kasan tafin kafarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka kasa gaba ɗaya, tafin kafan nasa yake taka kasa, abinda manzon Allah yake yake kenan, wato yadda sifar manzon Allah yake kenan, abinda Abu Huraira yake cewa. Akwai hadisin الحافظ عبد الرزاق لتاهي مصنف مصنف الحافظ عبد الرزاق ينا باب صفات النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول إذا وطئ بقدمه إذا يتاكساون سا وطئ بكلها ينا تاكساون نقبادين قبادين ساون سا باب ونسرني أكسا كفن سيند بيتب أكسا سيقول ليس لها أخمص sawun annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kwari a kasansa, ba shi da rami a kasansa. Abu Huraira yace yuqbilu jami'an wa yudbiru jami'an, kamar yanda yazo cikin hadisin al-musaddarat wato at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd, da kuma hadisin da muke karantawa cikin al-adabul mufrad, yace lam ara mislahu qablahu, ban taba ganin irin sa ba kafin in ganshi, wala ba'da ku ban taba gani irinsa ba a bayan na ganshi. Wato hadisin Abu Huraira din nan ya taho da riwayoyi daban-daban, kuma gabaɗayan su sun inganta. In ka duba Ash-Shama'ilul Muhammadiyya da Imam Tirmidhi, haka nan Sahihu Ibn Hibban hadisi na 2117. Ibn Hajar shi ma ya kyautata riwayar wanda hadisi a cikin Fathul Bari, sharhi sahih al-Bukhari a babu sifatin nabi, akwai babi babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam a mujalladi na 6 shafin 413. Hadisi ne babu shakka da ya tabbata daga Abu Huraira game da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma an samu shaidu ga abubuwan da Abu Huraira ya faɗa din nan. Sahabbai da dama sun ba da labarin barka baya ga Abu Huraira, kamar Al-Bara ibn Azib, kamar Abdullah ibn Malik ibn Buhayla, akwai Abdullah ibn Akram al-Khuzai, akwai Maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam, gairuhum bi ma'na. Sahabbai da yawa sun ba da labari irin abin da Abu Huraira ya faɗa game da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hadisai suna da dama, za ka same su a cikin As-Sunan al-Kubra na al-Imam an-Nasa'i a mujallad na farko shafin 233, wasu suna Sahih Muslim, akwai Sahih Sunan Abi Dawud hadisin 835 zuwa 837, kamar hadisin Abdullah ibn Buhayn Abdullah ibn Malik ibn Buhayna yana Sahih al-Bukhari hadisin 807. Ibn Hajar a littafin sa Talkhis al-Habir yayi kokarin hada riwayoyin nan, yana mujallal na farko shafi na 255. Game da yanda Abu Huraira ya siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba shi kadai ya ba da labarin nan ba. Misali, a cikin Sahih al-Bukhari a Kitabul Libas babul Ja'di hadisi na 5484, Anas bin Malik ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru kamar 10, yake ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kana nabiyyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bahmal yadaini wal qadamai, hannuwansa, tafukan hannuwansa suna da girma, haka nan ma sawayensa suna da girma, hasanal wajhi, yana da kyawun fuska. Sai Anas shi ma yace lam ara ba'dahu wala qablahu mislahu, ni ban taba ganin irin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi ba, ko ban sake ganin mutum irin sa ba. Wannan ke gwada cewa halittar sakirarta akwai salon da waɗannan sahabai suke tabbatar da ba su taɓa ganin mutum da ke da irin shi ba. Wato Allah Maɗaukaki ya tsara halittar manzon Allah a wani tsari na musamman. Anas bin Malik kaga ya faɗi irin abin da Abu Huraira ya faɗa, yana Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya sake kawo hadisin Anas, yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shafna al-qadamain wal-kaffain, manzon Allah ya kasance yana da manyan sawaye da kuma tafukan hannuwa. To sannan akwai hadisin Jabir bin Abdullah, shi ma yana cikin Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya kawo su a jere, كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana da manyan tafukan hannuwa da kuma sawaye sai shi ma Jabir yace lam ara ba'dahu shabahan lahu bayan tafiyar manzon Allah ban taba ganin me kama da shi ba Allah ya kara masa yarda Jabir bin Abdullah Anas bin Malik Abu Huraira kaga kowanne su yana tabbatar da haka akwai hadisin da ke sahih muslim kitabul fada'il babun fi sifati famin nabi wa aynai hadisin jabir bin samura banda jabir bin abdullah al-ansari jabir bin samura yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bali'al fami manzon allah ya kasance yana da fadin baki bakin sa yana da fadi shine bali'a bi ma'ana azimul fami manzon allah yana da wato bakin sa yana da girma yana da fadi أشكل العينين بمعنى طويل شكل العين صاغون إدانون سينا دفادي واتو إدان سبا كانانا بني سنا دي جرما منخوص الأقبين سيجيتو كما منظر الله باشد عينهن ناما دون دونيا واتو دون دونيا سباب ناما ميو باشد عينهن دون دونيا كاسان كفر متوقع في دون دونيا دون دونيا رواني تنا دي جرما شيء النبي صلى الله عليه وسلم قليل لحم الأقبي دون دنيا سا واتو عينهن ناما تباشي ديو الإمام النووي ينا شرحي وانا حديث جابر بن سمرة شرح الصحيح مسلم جزء نقوم شابير شافي نا تسين دقو العرب تمدح بذلك دوك سفر دي فتا دينا العرب واسنا يبو متون إن ينا دي إلسو larabawa suna da yabon mutum idan yana su kamar misali da aka ce manzon Allah yana da fadin baki to al'ada ta larabawa ta zummu sigaral fami larabawa suna aibanta mutumin da ke da karamin baki sukan yabawa mutumin da ke da fadin baki ya zama to Allah ya kawo annabinsa a ainihin wata siffar da larabawa ba su kushe mata ta dace da ainihin yadda balarabe ke sha'awar ya ga mutum kaga Allah ya tsara halittar manzo ta inda in yazo yayi kira babu wata siffa ta halitta wacce a dalilin ta larabawa za su kyamace shi suke karban wa'azin da yazo da shi saboda haka yasa tafiyar manzo Allah ba da bace kamar yadda Abu Huraira yake faɗa domin me tsarin sawun sa daban ne tsarin sawun annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne don haka yasa tafiyar sa ba daban ne kamar akwai hadisin da ke al-Musnad al-Imam Ahmad hadisin Abu Huraira kuma yana sunan Tirmizi Abu Huraira yace ma ra'aitu ahadan asra'a mishyatan min Rasulillah ban taba ganin mutumin da ke da saurin tafiya irin manzon Allah wato tsarin sawun da Allah ya basa sai zama bashi samun wahala wajen tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace ban taba ganin mai sauri irin sa ba laka annama al-ardu tutwa lahu kamar ana nade mar kasa ne yace kunna idza mashina ma'ahu idan muna tafiya tare da manzon Allah nujhidu anfusana muna wahal da kawuna wa innahu la ghayru muqtarisin shi kuma manzo bai damu ba shi bai ma san ana wahala ba saboda yanayin tafiyar sa ya bambanta da yanayin tafiyar su akwai riwaya ta Abdullah ibn Abbas ita ma tana musnad al-Imam Ahmad wanda yace inna rasulullahi kana idza masha masha mujtami'an idan manzon Allah yana tafiya ne gaba daya jikinsa laysa fihi kasalun babu kasala tare da shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya bai tafiya wato da saidi yana tafiya ne da jikin gaba dayan sa babu alamar kasala kai kanka in ka hange yanda manzo ke tafiya ka san wannan ba shi da alamar kasala ai bai kamata mutumin da yazo da sako daga Allah madaukaki ya zama akwai alamar kasala a halittarsa ba sai zama manzon Allah yana da halitta ta mai lafiya bashi da kuma tsarin halitta irin ta mai girman kai akwai riwaya ta Ibn Sa'd cikin At-Tabaqatul Kubra hadisin Marsad bin Murshidin yace kana rasulullahi idza masha asra'a manzon Allah ya kasance idan yana tafiya yakan yi sauri hatta yuharwilu rajulu fala yudriku mutum zai kai ga yin gudu amma ba zai iya cin masa ba kaga ya dace da abin da Abu Huraira ya faɗa kamar Allah yana nade mar kasa shi yana tafiya kai kuma kai gudu kake kafin ka kama shi akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace kana rasulullahi idza masha ka'annama yanhadiru min sabab manzon Allah ya kasance idan yana tafiya kamar mutum da yake gangarowa daga tsauni hadisin yana sahihul bukhari kamar yanda ka san mutumin da ke gangarowa daga tsauni ka san tafiyarka tazarar da ke tsakanin wannan kafa da wancan tazarar ta fi yawa akan wanda ke tafiya a ainihin sararin kasa wanda babu gangare akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisin sayyidina Ali har yanzu yana kitabul manaqib babun fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala sayyidina Ali shima yace lam yakun rasulullahi bil tawil wala bil qasir manzo Allah bai kasance yana tare da wato ba a ce mai dogo ba a ce mai gajere ba a ce masa dogo ba a ce mar gajere akwai kamar misali a cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi hadisin 226 akwai hadisin dan sayyiduna Ali bin Abi Talib yana da yaro da ake kiransa Umar bin Ali bin Abi Talib shi wannan yaron sayyiduna Ali bin Abi Talib Umar ya ba da labari yace akwai ranar da aka yi masa sayyiduna Ali tambaya wannan yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi duk riwaya ce guda wacce ta dace da hadisin al-Imam Tirmidhi da kuma hadisin al-Imam al-Bukhari dan duk su ruwaito hadisin Abu Hurairah sayyiduna Ali bin Abi Talib wanda yake ba da labari irin na Abu Hurairah game da halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dalailun nubuwa yaron sayyiduna Ali bin Abi Talib Umar bin Ali bin Abi Talib yace an yi masa sayyiduna Ali tambaya ina aslana an-nabiyya ka siffanta mana annabi wani ya ce masa sayyiduna Ali ka siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga sai sayyiduna Ali ya ce kana la qasirun wala tawilun shi manzo bai kasance dogo ba kuma bai kasance gajere ba amma sai ya ce wa huwa ila tuli akrabu kaga ya dace da abin da Abu Hurairah ya faɗa wa huwa ila tuli akrabu amma yafi kusa da tsawo din yafi kusa da tsawo sai ya ce wa kana shafnal kaffi wal qadam sayyiduna Ali ya ce manzo Allah ya kasance yana da kaurin tafin hannu da kuma sawu a wata riwaya ya ce shasnal kaffaini wal qadamai yana da kaurin tafukan hannuwa da kuma sawaye bakmar ra'asi manzo yana da babban kai ba karamin kai ba bakmal karadi yana da manyan gababu wato na hannuwansa na jikinsa tawilal masruba yana da suma wanda ya gangaro ainihin tsakanin kirjinsa har zuwa ga ainihin cibiyarsa idza masha takaffa'a takaffu'an idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya idan manzo yana tafiya yana kamar yana ainihin wato jingina ne ta gabansa maimakon ta baya kasa akwai wanda in yana tafiya ya fi ba da karfi a gaba wanda kuma in yana tafiya ya fi ba da karfin a baya shi manzo in yana tafiya kamar yana tuntsira kamar wanda zai tuntsira ta gaba ne shi yasa sayyiduna Ali hadisin al-Imam Tirmidhi yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya kamar gangarowa yake daga ainihin tsauni saboda idan kana gangarowa ai kana ainihin tura gabanka ne maimakon tura jikinka ta baya ka annama in haqqa min sabab kamar mutum da yake gangarowa daga tsauni sayyiduna Ali bin Abi Talib kamar yanda Abu Hurairah ya faɗa da kuma Jabir bin Abdullah Anas bin Malik shi ma yace lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ban taba ganin mutum kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin irin sa ba kuma ban ga wani mutum bayansa ba hadisin al-Imam Tirmidhi riwayarsa yana cewa hadha hadisun hasanun sahih yana sunan Nasa'i kun ka duba Tuhfatul Ahwazi mujallad 10 shafi na 81 al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman al-Mubarak Furi mai littafin Tuhfatul Ahwazi yace yuridu annahu kada yamshi mashyan qawiyan abinda sayyiduna Ali yake nufi shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya ne da karfi wa yarfa'u rijlaihi min al-ardi raf'an ba'ina yana daga sawayansa daga kasa in ya daga tazara tsakanin wannan sawu da wancan sawu yana ana samun tazara mai fadi la kaman yamshi ikhtiyalan ba kamar mutumin da ke tafiya yana takama ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka siffanta tafiyar sa da ta mai takama kamar mutum da ya fito akwai abin da ya fito da shi to nan da nan manzo a sauri yake yaje yayi abin da zai ya dawo ba mutum ne wanda ke fita saboda takama don aga girman sa ba haka siffar tafiyar manzo take ba don idan mutum yana tafiyar takama ana samun matsewa tsakanin takunsa maimakon a samu fadi domin idan mutum yana tafiyar takama zaka samu yana tafiya ne a hankali to tafiya a hankali ko zaka samu inda ya taka wannan sahu zaka samu kusa ne da inda wancan sahu ya taka tafiyar takama kenan kamar yanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafi na 71 Ibn al-Qayyim yace tafiyar dan adam guda 10 ne Ibn al-Qayyim ya siffanta tafiya yace al-mishyatu asharatu anwa'in ita tafiya iri 10 ce kuma gaskiya ne yace akwai tafiya ta farko dai ita ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ba gudu yake ba tafiya ce yake mu'jiza ce Allah madaukaki ya masa don haka tsarin halittar sawunsa ya zamanto daban ne shi yasa Abu Hurairah yace shi yana tafiya bai kodan ba amma mu in muna bin sa kamar gudu muke duk mun da an gaji amma shi manzo tafiyar sa yake cikin tsanaki don haka tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ce ta tsanaki amma siffanta ba irin ta mai takama bane Ibn al-Qayyim yace wannan yace ce tafiya nau'in tafiya mafi kyau a irin nau'ukan tafiya guda goma yace tafiya ta biyu ita ce tafiyar mutumin da ke yana tafiya zaka ga babu nutsuwa da akwai mutumin da yana tafiya zaka ga a birkice dama zai yi hagu zai yi baka gane ba in za ku yi kiliya har duk ku zo ku yi karo saboda bai da nutsuwa da kaga mutum sai dai ka ja wuri ka tsaya ka saurare shi ya wuce in baka mai da hankali ba sai ku yi karo wannan shine tafiya irin tara kuma in ji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace mashyul jamal al-ahwaj in ka dubi rakumi yana tafiya baka gane dama zai yi haku zai yana rangaji to tabbata nau'in tafiya ta biyu wannan nau'in tafiya din malamai suna aibanta shi saboda mutum yana alamar mutum hankalinsa baya ma jikin shi domin duk mutumin da yake tafiya kana ganin yana tunkaro ka amma dama zai yi haku zai yi baka gane ba akwai alamar zuciyarsa ma haka take kaduwa saboda haka bai da nutsuwa tare da shi kamata yayi mutum idan yana da nutsuwa ya zamanto tafiyarsa sai ci guda ne yana da alamar nutsuwa da shi da a tare da shi Ibn al-Qayyim yace tafiya na uku wato shine tafiya na tsanaki tafiya na tsanaki tafiya ce irin ta manzon Allah amma dai ba a sa ta cikin nau'in na manzon Allah ba saboda me saboda waɗannan sahabbai kowannen su yace ban taba ganin irin manzo ba kuma ban sake ganin irin shi ba to ba yadda za a yi ka tafiya shi kenan ko zai yiwu ba zai yiwu ba a yanzu ko ka so ka yin ba za ka iya ba don me shi halittarsa ce Allah ya tsara haka don haka kowane sahabi zai faɗa sai ya ce ban taɓa ganin fa irinsa ba kuma bayan tafiyar shi ban sake ganin irin shi ba don haka yanzu ma don ka ce za ka iya tafiya irin tashi ba za ka iya ba don tsarin halittar naka ma ba irin shi ba ne don haka yasa aka samu nau'in tafiya na uku shine nau'in tafiya wanda Allah ya ambata cikin Alƙur'ani shine nau'in tafiya na tsanaki mishyatu ibadir rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah suke tafiya da nutsuwa da tsanaki wannan tafiya ta tsanaki tafiya ce da ba a waige babu waige domin idan mutum yana tafiya yana waigen dama da hagu nan ma ba tafiya ce ta ibadur rahman ba tafiyar ibadur rahman babu waiwaye in ana tafiya hankali yana ga inda aka dosa kullum amma da zarar kana tafiya kana waige dama da hagu to nan ma ana cewa akwai nakasu ga ainihin nau'in tafiyar taka na hudu shine gudu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce tafiya ta biyar ita ce ainihin sassarfa gudu ba shi da ake kira ar-ramy kuma akan kira shi al-khabab wa hiya isra'u al-mashy ma takarub al-khutwa bi khilaf as-sa'y sassarfa gudu ba dan akwai mutumin da lalle in ka duba zaka ga yanayin tafiyar sa kamar ta mai gudu ne ba mai tafiya a hankali ba yace na shida akwai as-sayalan huwa al-adwu al-khafif bila inzi'aj shine wato sauri akwai wanda ke tafiyar sa da'iman a sauri ne sannan akwai al-khawzali mishyatun fiha takabburun wa takhannus shine mutun ya ringa tafiya yana ainihin wato rangwada irin na mata tafiya ta ainihin girman kai kenan tafiyar girman kai ina ake kira al-khawzali mishyatun fiha takabbur wa takhannus tafiyan da ya zama akwai girman kai don haka yasa nau'in tafiyar zaka ga idan mutun yana da dukiya da can ka san shi yana talaka zaka ga tafiyar sa daban ce yanzu in yayi dukiya in ba sa aka yana da ilimi ko da imani ba zaka ga tafiyar sa ta canza saboda dukiyar ta canza halin sa idan tafiyar idan ya samu dukiya zai ce a wannan tafiyar irin ta talakawa ne yanzu fa mun yi kudi ko sai ya canza to kuskure ne karka yarda don kayi wadata ka dauka akwai tafiya ta masu wadata shi ake kira tafiya ta at-takabbur tafiyar girman kai Allah ka tsare mu akwai kuma wanda zai zama mai sarauta ne don ana cewa hatta sarakuna idan aka baka sarauta ka tashi zaka irin wannan tafiya ka dawo za su ce a yanzu fa kai sarki ga irin tafiyar sarakuna to karka yarda tafiya ce at-takabbur duk wata tafiya da za a ce kai ta saboda ka samu wani matsayi wannan tafiyar musulunci yana aibanta shi shine tafiyar girman kai na takwas shine al-qahqara tafiya da baya akwai mutumin da in yana tafiya zaka ga ya fi ba da karfin sa ga baya akasin yanda suka siffanta tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da tafiya ta baya ita kanta nau'in tafiya ne kamar da Ibn Qayyim ya faɗa na tara shine al-jamaza yatibu fiha wasba akwai mutumin da shi tafiyar sa tsalle ne in kana lura kuma zaka kai wani yana tafiya tsalle yake sai ce na goma at-tamayul shine mutumin da ke rangwada sosai irin tafiyar mata Allah ka tsare tafiyar rangwada tafiya ta mata tafiya ne wanda ainihin nau'in tafiya na mata zaka samu mutum yana yi kamar dan Dawudi yace to amma tafiya mafi albarka ita ce tafiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mutum bai iya yin ta tunda tsarin halitta ne Allah madaukake ya tsora annabin sa akai wani tafiya aka ce kai kai shine tafiyar da Allah madaukake ya siffanta cikin alqur'ani allazina yamshuna alal ardi hauna kai tafiya a tsanaki me ake nufi da tsanaki tsarin halittarka kar kai kari tsarin halittarka yadda Allah madaukake yayi ka kai irin wannan tafiyar kuma ya zama akwai nutsuwa shi yasa aka kira ta tafiya wacce take da ainihin tsanaki to yace amma kamar sahabbai fa Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wa amma mashihu ma'a ashabihi fa kanu yamshuna bayna yadayhi wa huwa khalfahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya sahabban suna kasancewa ne a gabansa shi yana baya idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sahabbai suna gaban shi yana baya kai ko don abin da Abu Hurairah ya faɗa saboda yanayin tafiyar sa ba irin tasu bace in ya sha gaba za su wahala kafin su kamo shi to bare ma ba hakan bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da'u fahari lil mala'ika ku kyale bayana ga mala'iku an samu hadisi da ke cewa kana yasuqu ashabahu shi manzo yana kora sahabbansa ne ba su suke bayan shi yana gaba ba hadisin yana sunan ibn majah kitabul muqaddima babu man kariha an yuta'a aqibahu hadisin jabir bin abdullah jabir yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza masha ashabuhu amamahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya to sahabbansa suna tafiya ne ta gabansa wa taraku bahrahu lil mala'ika suna barin bayansa ga mala'iku hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim jabir bin abdullah al-ansari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-imam al-hakim manzon Allah yace la tamshu bayna yaday kar ku rika tafiya ta gabana wala khalfi fa inna hadha maqamul mala'ika kar ku zo daidai baya na dan wuri ne na mala'iku akwai riwaya ta jabir bin abdullah yace lamma ja'ana rasulullah wato labarin yana da tsawo yana daga nau'in mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ce akwai lokacin da jabir ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa ya ci abinci lokacin da ya zo gidan qultu li ahli jabir ya ce sai na gaya wa matada la tas'ali rasulullahi shay'an la tas'ali rasulullahi shay'a, karki yadda ki roki manzo kowane abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da sahabbai, kala bayan an ci abinci, fa kharaja rasulullahi min indina wa lam nas'alhu shay'an, manzo Allah ya fito daga gidan, ya fita daga gidanmu kuma bamu roke shi komai din ba. Matar tashi ta bi umarninsa, amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga ainihin kofa, sai ta yi ta daka tsawa, kaga bata saba wa mijinta ba kin, zama ai kar ta roke shi yana gida, to tunda ya bar gida fa. Sai ta kira shi, ya rasulullah salli alayya wa ala zawji, kai salati gare ni da mijina, ta daga murya. Fa qala, sai manzo Allah yace, sallallahu alayki wa ala zawjiki, Allah ya salati gare ki da mijinki. Ai bata saba wa mijin ba, ai ya riga ya bar gidan ku, saboda haka tai ya za a yi manzo ya zo gidan kai tafi baka roki wani abu ba, ita fahimta take na mata kyale shi, sai da manzo Allah ya bar gidan, sannan sai ta kwana yi. To lokacin da manzo Allah ya fita, Jabir yana ba da labari, yace wa mashau khalfahu, sahabbai suna tafiya ta bayan shi. Fa qala, sai yace, imshu amami, ku dawo gaba na, wa khallu dhahri lil mala'ika, ku kyale bayana dan mala'ika. Bayan an fito gidan Jabir, wannan yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 2087, kuma kissan labarin, kamar yadda muka ce akwai mu'jiza a cikin labarin, yana da tsawo, ba za mu karanta shi a yanzu ba, amma yana sahihul Bukhari, kitabul magazi, in ka duba za ka taras. Wannan yana daga cikin wato nau'in tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan manzo yana tafiya, sahabbai suna tafiya ne ta gabansa, ba ta bayan shi ba, kamar yadda Jabir bin Abdullah ya bada labari. Ya sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan, zahiri wallahu ta'ala a'lam, dalilin da sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan game da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da mutane, saboda ya karantar da mu halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai gana da mutum. A baya mun karanta kamar yadda sahabbai suka tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan murmushi, idan zai gana da mutum yana sake fuska yana murmushi, saboda haka sai al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan. Saboda me? Saboda bayanin ba'd shama'ilil karima al-muta'alliqa bi muhadasatin nas, wani daga cikin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya danganci magana da mutane. Idan manzo zai yi magana da mutane, tunda an yi magana an bayyana siffarsa ta sake fuska da murmushi, to sai al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira. Abu Huraira ya ce, idza aqbala aqbala jami'an, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci mutum yana fuskantar sa ne da jikinsa baki daya, wa idza adbara adbara jami'an, idan manzo zai juya baya yana juyawa ne da jikinsa baki daya. Wato abin nufi, aqbala biwajhi ala muqatibihi la yuṭīhi nisfa wajhi, abinda Abu Hurairah yake mana ishara da shi game da halin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine, idan Annabi zai magana da mutum baya bashi rabin jikinsa. Kuma in ka lura, mutane da yawa suna da wannan hali, mutane da yawa suna da wannan hali, idan zaka yi magana da mutum a maimakon ya fuskance ka gaba da gaba sai ya baka rabin jiki, yana ta daman ka ko yana ta hagu. Wani mutumin ma kai zaka fuskance shi don ku yi magana, amma shi sai ya juya. Wani kuma yana ganin kamar hakan wai girmamawa ne gare ka, hakan girmamawa ne, don haka in ka fuskance shi don ku yi magana sai ya juya gefe, sai ya matsa dama ko ya matsa hagu, sai ya bar gabanka. Wanda kuma wannan ya ainihin saba ma halin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah yana fuskantar wanda zai yi magana da shi ne da fuskarsa, la yu'tihi nisfa wajhihi, manzon Allah bai baka rabin fuska, bai baka rabin jikinsa, bal yastaqbiluhu bi wajhihi jami'a, manzon Allah yana fuskantar mutumin da zai magana ne da shi ya bashi jikinsa gaba daya, gaba da gaba, tunda kana son magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fuskance ka. Kaga wannan ma ya fi nuna cewa ya baka hankalinsa. Idan mutum ya fuskance ka lokacin da kake buƙatar ganawa da shi, to kaga ya nuna cewa lallai yana sauraron ka. Amma idan mutum ya baka rabin jikinsa fa, akwai alamar rabin zuciyarka ya baka, rabin zuciyarsa ne ya baka. Don haka malamai da suke magana game da ainihin siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yanda halinsa yake idan manzo zai yi magana da mutum, na daya yana baka jikinsa baki daya, gaba da gaba za ku yi. Mun karanta hadisi yana sake fuska gare ka, zai yi murmushi lokacin da za ku yi magana, zai sake fuska. Na'am, kafin a gama magana tana yiwuwa fuskan sai daure, don akwai hadisan da suka yi bayani akan haka. Hatta Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labari, lokuta da dama akan samu waɗanda za su zo su yi magana da manzo, akwai mutanen banza waɗanda ba ainihin masoyar manzon Allah ba ne, su sun zo ne saboda su ɓata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka lokacin da ya fara ganawa da su, fuskarsa a sake, amma lokacin da suka ɓata masa rai, wato suka faɗi abin da ya ba shi haushi, sai aga fuskar manzon Allah ta canza. Amma dai ainihin siffar manzo wato ita ce sake fuska ga wanda ke son magana da shi. Allah ka samu iya koyi da shi. Fa in iltafata aw a'rada anhu fil istima' faqad taraka al-ikbar. Malamai suna cewa kuma haka ne, duk mutumin da zaka yi magana da shi sai ya baka rabin jikinsa ko rabin zuciyarsa ne, ba duka zuciyar ya baka ba. Sannan kuma alama ce da take nuna bai girmama magana taka ba, domin idan ya girmama maganar ka zai baka gabansa ne ba gefen jikinsa ba. Kuma yana gwada husnul istima', kyawun sauraro. Yana gwada kyawun sauraro. Akwai littafin da ake kira Manhajul Jadali wal Munadara, wannan littafin yana da muhimmanci kwarai game da yanda ake muhawara, yanda ake magana tsakanin mutum da mutum, amma imma magana ta ilimi ko magana ta wato hira, magana ta tsakanin mutum da mutum. Littafin Dr. Usman Ali Hassan, littafin yana da muhimmanci kwarai. Abu na biyu, yana daga ladabi na magana da mutum, kada idan mutum ya fara magana ka gaskanta shi. Kuma wannan shine halin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shakka. In ka lura mutane da yawa kuma ba su da wannan halin, musamman mutumin da ke aikin jarida. In ka lura idan yana hira da mutum, ai kaza da kaza, sai ce kwarai. To ka ce kwarai, ya akai ka sani, kaga ka gaskanta kenan ko? Ko kuma ya ce ya faɗi abu sai ka ce na'am. In ka ce na'am, ka yarda da abin da ya faɗa, kuma baka da hujja. Me ya kamata a yi? Shine abin da manzon Allah yake yi, wanda yaya maganar, yaya sauraron Annabi sallallahu alaihi wasallam take, shine malamai suka ce adamu tasdiqi wa takzibi indal kalami. Idan kana magana da manzon Allah ba zai gaskanta ka ba, ba zai karyata ka ba, me kawai zai ma? Balil istima' wa adamul muqata'a, sauraron ka kurun zai yi, ba zai katse ka ba. Kai ta maganar, ai akwai inda za ta kare ko? Akwai inda za ta kare. In ta kare, sai yayi magana akan abin da ya ga ya dace yayi magana. Daga cikin masana hadisi akwai malamin da ake kiransa Al-Khatib al-Baghdadi, ya rasu hijira na shekara 463, shekaru 974 da suka wuce. Allah ya masa rahama. Akwai littafin sa muhimmi da ake kiransa Al-Faqih wal-Mutafaqqih, Al-Faqih wal-Mutafaqqih. In ka duba mujallad nabi shafi na 25, yace wa yastashkiru fi majlisihi al-waqar wa yasta'milu al-huda. Inda ka zauna da mutum za ku gana, ko tsayuwa kukai za ku gana, ko zama kai gaban malami, kamata yayi a samu nutsuwa tare da kai. Akwai alamar koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine husnul samti, tulus samti. Ya zama in kana magana da mutum shiru za ka yi, illa indal haja ilal kalam, sai dai in bukatar magana ta taso. Fa yanbaghi an yasbuta ila an yanqabiyal kalam, ka jira mutum ya gama magana sannan kai korafi. Me yasa malamai suka ce haka? Shi malamin da ya rubuta littafin nan Al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta ne game da halaye na mai neman ilimi da kuma halaye na malamai da ke karantarwa. Yace abin da yasa aka ce karka katse maganar mai magana, kuma karka gaskanta shi, karka karyata shi lokacin da kake magana da mutum, wannan shine tarbiyar da Allah ya yi ma annabinsa da kanshi. Allah ya yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya masa wannan tarbiya, ya masa horo. ya ladabtar da annabi akan wannan hali kamar yadda yazo cikin suratu Taha aya ta 114 wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi in ka dora akwai mutumin da kafin ka gama magana ya dauka in kana karanta da mutum maimakon ya jira sai kai shuru sai ya faɗi abin da kai ya ji ka faɗa kafin ma ka gama ya fara to da can haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana karanta da shi kafin a gama maza sai saboda me faɗayin ya haddace da sauri sai Allah ya ce a'a la ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu ka jira a gama wahayin tsaf ka jira a gama inna alaina jam'ahu wa qur'an ka jira a gama ba garaje wa qur rabbi zidni ilma saboda haka idan mutun yana magana malamai suka fahimta abinda Allah yake mana ishara akai da wannan aya idan mutum yana magana ka jira shi karka katse shi idan mutum yana magana sai kana na'am kwarai kuwa ai haka ne wani ma in ba kana fadan hakan ba zai dauka ai ko gangidi kake ko kai watsi da shi sai dai in yana magana kana dan bi in ma baka fada ba sai ce kana ko ji na saboda haka in kan in yana magana ai kaza ya faru sai ka ce kwarai ai haka ne to ya zaka ce kwarai baka tabbatar da abuwa kuma shi ya san abin da yake faɗa kai baka sani ba tana yiwa ba gaskiya bane ka saurara mai magana yayi magana wa yakunu nutquhu bi ilmin wa insatuhu bi hilmin saboda haka al-Khatib al-Baghdadi yace maganarka ta ilimi kenan domin idan mai magana ya gama magana sai kai zaka maganarka ta ilimi ce idan kai shiru ya gama to shirun naka ma na ilimi ne Allah ya sa mu gane wala ya'jalu ila jawabin wala yahjamu ala su'ali kar kai garajen tambaya in yana magana karka datse shi wa yahfazu lisanahu min itlaqihi bima la ya'lamu al-Khatib al-Baghdadi yace ka tsare harshenka in kana magana da mutum karka yarda harshenka ya furta abin da kai baka sani ba domin idan ka gaskanta abin da baka da hujja a kai akwai tambaya a kiyama inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula akwai maganganu da malaman sunna suka yi magabata daga ciki akwai Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yace khaslatani la ta'dimuka min al-ahmaqi aw min al-jahili abubuwa guda biyu dayan biyu ke yinsu ko dai mai wauta ko ko mai jahilci imma yana da wauta ko yana tare da jahilci yace na daya kasratul iltifati yawan waige yawan kalle kalle na biyu sur'atul jawabi saurin amsa kana magana mutun nan da nan ya datse ya baka amsa yace in banda mai wauta sai jahili suke wannan Allah ka tsare mu akwai misali da yawa kamar in ka duba al-adabu shar'iyya na Ibn Muflih juz'i na biyu shafi na 213 bayanin salaf misali game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin da Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya bayar yace utubatu bin Rabi'a a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka wannan shi zai baka labari misalin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganawa da mutane Utbatu bin Rabi'a kafiri ne babban mutum ne a garin Makka kana sayyidan qala yawman wa huwa jalisun fi nadi quraish akwai ainihin majalisin quraishawa a gefen Ka'aba akwai inda quraishawa suke haduwa manyan quraishawa akwai inda suke haduwa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake zuwa ya zauna yayin ibadarsa to wata rana su waɗannan manyan quraishawa suna zaune a majalisin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune fil masjid wahdahu shi kadai yana zaune a gefe a masallaci sai shi Utbatu bin Rabi'a yace ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa manyan quraishawa ala aqumu ila muhammadin shin ba za ku yarda ba in tashi in je ga Muhammadu yanzu tun daga shi can yana zaune fa ukallimahu wa a'ribu alayhi umuran zan yi magana da shi in bijiro masa wasu al'amura la'allahu yaqbalu ba'daha fa nu'tihi ayyuha sha wa yakuffa anna in kun yarda zan tafi ga Muhammadu gashi can yana zaune in je in bijiro masa wasu abubuwa in bashi zabi idan ya karba to shikenan mu za mu yi abin da zan faɗa mar shi kuma ya kame game da faɗin abubuwa marasa kyau game da mu kaga sai a zauna lafiya a garin nan to lokacin da ya faɗi haka wazalika hina aslama hamza lokacin da hamza ya musulunta baffan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta shine hamza hankalin mutanen makka ya tashi kware saboda sanin darajar hamza da kimarsa a cikin mutanen gari to hankalin su ya tashi wara'u ashabu rasulillahi yaziduna wa yaksurun suna ganin sahabban manzo sai karuwa suke suna daga yawa wannan wurin zama shine shi wato Utbatu bin Rabi'a ya bada wannan shawara a sami yarjejeniya tsakanin su da Muhammad a zauna lafiya domin kun tashi hankali da suke samu yau babban mutum ya musulunta gobe ma wani babban ya musulunta fakazu suka ce bala ya abalwali suka ce sun yarda kum ilayhi fa kallimhu ka je ga Muhammad ka je kai magana da shi wato sun amince faqama ilayhi utba sai utbatu bin walid ya taso bin rabi'a ya taso yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ila rasulillah har da yazo zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ka'aba wannan tun ana makka kenan tun ba a hijira ba faqala sai ce yabna akhi ya kai dan uwana tun da dangi guda ne ya kira manzo da cewa dan uwansa innaka minna haythu qad alimta min as-siqa fil ashira shimfiɗa sai ita ce kai ka san fa kai mutun ne mai kima a cikin mu mai dangi kaga yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ko manzo ya tafi magana shi wal makana fi nasabi ga irin matsayin da kake da shi a cikin dangin mu na Qurayshawa wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim to amma fa yanzu ka zo da wani abu mai girma ka zo da wani sabon abu ga mutanen Makka farakta bihi jama'atan karaba haduwarsu karaba kawunan mutanen Makka dalilin abin da ka zo da shi wa safahta bihi ahlamukum ka wauta hankulansu wato ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wawaye ba a'a amma idan aka ce kamar kai mai hankali ya za a yi kai bauta ga gunki da ka sassaka to ai kaga ana nuna kai wawa ne ko to su sun gane kamar kushe mu gunki wauta hankalin su ne to kazo ka wauta hankulan mu wa ibtabi bi alihatan wa dinahum ka aibanta gumakan su abubuwan bautan su duk ka kushe wa kaffarta bihi man mada min abaihim ka kafirta kuma iyaye da kakanni wadanda suka tafi akan irin wannan ibada fasma' minni to nazo ne saboda in bituro maka wani abu amma ina so da farko ka yarda zaka saurare ni zan bijiro maka fa'aribu alayka umuran tanzuru fiha zan bijiro maka wasu al'amura wadanda nake son kai nazari ka lura wato kai tunani akai la'allaka taqbalu minha ba'daha tana yiwa ka karbi wasu daga cikin abubuwan da zan baka zabi qala yace fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah yace qul ya abul walid asma ka fadi abinda zaka fada ya kai baban walid ni ina sauraron ka malamai suka ce wannan kadai yana gwada kyawun halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya an riga an gaya masa abubuwan da ake bukatar za a bada shawara akai an riga an fada don haka manzon Allah ya sani duk abinda za a kawo nan gaba san zuciya ne amma duk da haka manzon Allah ya saurara wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saurari masoyinsa kuma ya saurari makiyinsa kada sai ya ce yabna akiya kai dan uwana shawarar da nazo da ita in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadha al-amri balan in wannan sabon abin da kazo mana da shi dukiya kake so kana so ka tara dukiya shi yasa kazo da sabon addini jama'ana laka min amwalina hatta takuna aksarana mala za mu tattara dukiya za mu yi maka adashi za mu tara dukiya jama'ar mu kaf za su kawo karo sai mu hada mu baka sai an waye gare duk maka ba mai arziki kamar ka shikenan don dai ka daina wannan abin wa in kunta turidu bihi sharhan in ku girma kake nema sawwadna ka alaina sai mu baka shugabanci shike sai ka zama sarkin maka ba shikenan ba sai a zauna lafiya amma dai ka daina wa'azin nan abinda muke so hatta lan la tanqati amran dunaka za mu baka shugabanci akan mu ba wani mutumin garin nan da zai yi wani abu face sai an same ka an nemi shawararka وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا إن كنت ملكي ني إذن نا قصاشا دونيا كيكي سوء وذا مباكا وانا ملكي ما سي مباكا ملكي سبو دا لاربا صنع دا تسعيرين شو غبانشن سو دبان با إذن ملكي بني أما إذن ملكي ما النبي إنكي سوء دو دا سباش دا كامسا سي أفار ملكي أكسا لاربا وإن كان هذا الذي أتيك رئيا تراه إذن كو الجني ليكي زوا مكا kona aljani da yake zuwa maka la tastati'u raddahu an nafsika ba zaka iya maganin sa ba zaka iya tunkude shi ba talabna laka tibatu mu zamu nema maka likita zamu nema maka wani boka kwararre yake ga ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zamu nema ma wani boka kwararre ko bazalna fihi amwalana zamu ba wa wannan boka dukiyar mu duk yadda ta kama hatta nuguri akamin sai mun samar maka lafiya sai ka rabu da wannan aljanna fa innahu rubbama galaba tabi'u ala rajuli hatta yudawa minhu yace ba wai ina fada bane dan batanci gare ka muhammadu a'a ai sau da yawa ka san kowa yana da aljani ko to aljanin wani kan gagare shi sai an nemi taimako wato ya yadda kowa yana da aljani shi ne at-tabi'u akan samu aljani dake binka to wannan aljanin yakan gagare mutum sai an nemi taimako to hatta idan faraga usba duk wannan zance da yake fada manzon Allah ya da shiru yana jin sa yana kallon shi yana fuskantar sa sai da ya gama wa rasulullahi yastami'u min manzon Allah yana sauraron sa kala sai yace hal afarabta ya abul walid ka gama ne baban walidu shi kaga kamata yake kyale mutum sai ya gama magana kafin kai naka kada yana magana kana shigarwa la kyalin shi sai ya gama aqad faragta ya abul walid shin ko ka gama sai yace na'am na gama kana sai manzo Allah yace fasma' minni ni ma sai ka saurare ni kamar yanda na saurare ka kana sai yace af'al zan saurare ka ni ba tunda har ka saurare ni to kana sai manzo Allah ya dauko suratu fussilat بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم واتو ايوين دمان قال الله ذي كارن تامسا امساني شي منزوبة ذي باشي امسا دباكين سبلا غا امسا دغا الله مدوكك بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كاغا ام باشي امسا ba magana aljani yake zuwa ya gagare annabi za a nema mar boka kwararre a kashe dukiya don manzo ya samu lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye saukar da alqur'ani tanzilun minar rahmanir rahim saukarwa alqur'ani daga Allah ne kuma shi Allah mai rahama ne ga bayi ba mai cutar da su ba saboda haka zuwan mala'ika ga manzon Allah saukar wahayi ga annabi babu cutarwa a cikin rahamar Allah ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamu bashiran wa naziran fa'araba aktsaruhum fahum la yasma'un kalbura da yadda ayoyin suke kamar amsa ne Allah ke ba ma Utbah ibn al-Walid shi manzon Allah babu kalma guda nashi fahum la yasma'un wa qaji yayi hakurin can sai yace ya katse shi akwai wani abun banda wannan ko ko iya kansa ne kaga ba irin halin manzon Allah ba an sata laha wa alqa yadayhi khalfa dhahri ya sa hannunsa ta bayan sa wata riwaya kenan tana tarihi ibnu ishaq ya jingina hannunsa ta bayan sa khalfa dhahrihi mu'tamidan alaiha alaihima ya jingina akan hannuwansa ya sa hannuwansa biyu ta baya ya jingina yana sauraron annabi yasma'u minhu manzo Allah yana ta karatu har da ya iso wurin sujuda wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun manzo Allah ya sujuda ya daga sun bakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad sami'ta ya abul walid ma sami'ta to abul walid ka dai ji abin da ka ji ko yace na ji sai yace fa anta wa zakatu wannan ya rige gare ka kaga ba tsarin kalma guda ta manzon Allah ayoyin nan su ne amsa ga Utbatu bin al-Wali. Wannan labarin yana kitabun magazi na Ibn Ishaq, mujallar na farko shafi na 313, yana siratu Ibn Hisham, kuma yana al-musannaf na Ibn Abi Shayba, kitabun magazi fi adha Quraishin lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malaki minhu, kitabun musannaf na Ibn Abi Shayba, hadisi na 2499, hadisin Jabir bin Abdullah, riwaya ta biyu. Kala Jabir yace jama'at Quraishin yawman, wata rana Quraishawa sun hadu, fa qalu unzuru a'lamakum bis-sihri wal kahanati wash-shi'r, dubi wanda ya kware ta wajen sihiri da bokanci da iya wato waka, a tura shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ya'ti hadha ar-rajul alladhi farraqa jama'atana wa shattata amrana wa aba dinana falyukallimu, suna majalisin su. Waye wanda ya fi kwarewa a sihiri da bokanci? Waye ya fi kwarewa a iya rera waka? Saboda suna jingina Alkur'ani ga waka, suna danganta Alkur'ani ga waka. Saboda haka waye ya fi kwarewa a tura shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu manzo ya magana da shi? Wala yanzur madha yuraddu alai, suna so su ji irin amsar da Annabi zai bayar. Fa qadu ma na'lamu ahadan ghayra Utbah bin Rabi'a, ai ba wanda ya cancanta sai Utbah bin Rabi'a. Wannan riwaya ta biyu kenan. Fa qalu anta ya Abul Wali, to Utba kai ya kamata ka je ga Muhammad kai magana da shi. Fa atahu, ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, lokacin da yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya karanta masa surat Fussilat, yana cikin karantawa sai Utba yace hasbuka hasbuka ma indaka ghayra hadha, ya isa ya kai Muhammad, shin akwai wani amsar da wata amsar da zaka bani in banda wannan? Manzo Allah ya ce la, babu wata amsa. Faraja'a ila Quraish, ya koma ga Qurayshawa. Tana yiwa labarin ya auku sau biyu, tana yiwa kuma abu guda ne, illa dai an samu sabani ta wajen bada labari. Lokacin da ya je wajen Qurayshawa ya gama zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hal ajabaka, ya baka amsa kuwa? Kala ya ce na'am, ya bani amsa. Ya bani amsa saboda ya karanta wasu maganganun da ya ta karanta wannan wallazi na sabaha bayyana ma fahimtu shay'an mimma qala, ni dai ban fahimci komai daga cikin abin da ya faɗa ba, amma akwai abin da zai yana faɗa. Anzarakum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud, daga aya ta 13 kenan, suratul Fussilat. Wannan gurin na rike daidai gurin, ya rike daidai gurin aya ta 13 nan, yana muku gargadi tsawa irin wacce ta halaka Adawa da Samudawa, to wannan gurin na rike, don haka ku yi hankali. Sai dai da gurin rike ce wailaka yukallimuka rajulun bil arabiyya haba Utba, yanzu ka je ka dade kuna zaune muna kallon ku daga nan, mutum yana magana da kai da larabci la tadri ma kala, amma ka zo ka ce mana baka san me ya faɗa ba, da zai iya bada amsa ba. Ce la wallahi ma fahimtu shay'an mimma qala ghayra zikri sa'iqa, ni duk abin da ya faɗa ban fahimci komai ba, illa dai wannan gaba, yana muku gargadin wata tsawa irin ta Adawa da Samudawa, wannan kam na rike, kaga azaba ce za ta zo gare ku. Kuma ya fahimta, wato kamar hikima ce yake musu, dan duk abin da ya faɗa da farko in ya maimaita za su ce ai shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sihirce shi. Saboda haka sai ya rike daidai gurin, yana musu gargadi tsawa da ta halaka Adawa da Samudawa. Sai wato azabar da ta halaka Adawa da Samudawa tana iya sauka gare su. Lokacin da ya taho gare su, ya ce musu, ya koma ga ƴan uwansa, yake ma ƴan uwansa rantsuwa da Allah, yana gaya musu gaskiya, ba wannan majalisi ba. Ya ce ya rantse musu da Allah, abinda Muhammad dinnan ya zo da shi babu shakka akwai gaskiya tare da shi, saboda ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sun yi tasiri ga zuciyarsa, don haka su ƴan uwansa na jini yake gaya musu gaskiya. Ma sami'tu mislahu qabla, ban taba jin magana irin wannan da yayi mun ba, wallahi ma huwa bi shi'ri wala bi sihri wala bil kihana, ba waka bace, ba bokanci bane, ba sihiri bane, ya ma'ashara Quraishi, dama ai an nemi wanda ya fi kwarewa ta wajen bokanci da sihiri da waka, saboda ya je samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. shi da yake gaya musu wannan abin ba waka bane ba sihiri bane ba bokanci bane atiquni waj'alu hadi wa hallu bayni wa bayna hadha wa bayna ma huwa fihi fa'tazilu fa wallahi la yakunanna likaunihi alladhi sami'tu minhu nabu'un azim yana cewa wallahi abinda nake fahimta al'amari mai girma zai auku ga wannan mutumin shine annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kuntum as'adan nas bihi ku ne za ku fi moriya game da alkhairin da Muhammadu ya zo da shi in kun karba kaga ya koma ga ya musu gaskiya inda za ku karbi wannan sakon da ya zo da shi za ku fi kowa moriya saboda ku ne ƴan uwansa sai suka ce saharaka wallahi ya abul walid bi lisanihi mu dai mun fahimta Muhammadu ya maka sihiri da harshensa ƴan uwan nasa mun fahimta Muhammadu ya maka sihiri sai ya ce hada ra'ayi fihi wannan ra'ayi na ne fasnahu ma badalakum sai ku yi abin da kuka ga ya dace illa dai na faɗa muku gaskiya tunda tura ni akai waɗanda suka tura ni na gaya musu ga irin abin da naji Muhammadu ya faɗa daga cikin abubuwan da ya karanta mai wannan labarin yana da kyau kamar yadda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya yi magana a kansa fiqhu sira na al-Imam al-Ghazali shafin 113 wato sahihu fiqhu sira duk da cewa shi wannan mutumin bai musulunta ba amma ɗansa ya musulunta yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har aka zo yakin Badar yana daga cikin waɗanda Hamza ya kashe su shi Utba ibn al-Walid lokacin da Hamza ya kashe shi ɗansa da ya zo ya ga gawar hankalinsa ya tashi ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam damuwarsa manzon Allah ya ce me ya tada hankalinka ya ce kai ka san hankalin babana kai ka sani abin da ya rage mariya musulunta kaɗan ne manzon Allah ya ce gaskiya ne babanka yana da hankali amma Allah bai nufi shirya gare shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ke sauraron jama'a yaya sauraronsa yake shine hadisin nan yake karantar da mu zai fuskance ka gaba da gaba in kana magana bai ka sai ka abu da uku shine manzon Allah bai daga muryarsa idan yana magana da mutane wannan ya taho cikin alqur'ani kamar da yake cikin suratul luqman waqsif fi mashyika waqbub min sautika inna ankaral aswati la sautul khamir babu yadda za a yi ka siffanta muryar manzo da irin murya ta jaki don wanda ke daga murya wajen magana Allah ya siffanta shi da jaki Allah ka tsare mu kai kokari ya zama maganarka magana ce ta nutsuwa magana ce a hankali in kana magana da mutum wannan yana daga ainihin ladubba na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da za su zo nan gaba to hadisai ne da suke da alaka da ainihin magana da dan adam yanda zaka yi magana da mutum a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin dai mu tsaya akwai hadisin Jabir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa matarsa ta ce ya rasulullahi salli alayya wa ala zawji ya rasulullahi kai min salati ni da mijina manzo Allah ya ce sallallahu alayki wa ala zawjiki sallallahu alayki wa ala zawjiki Allah ya miki salati Allah ya yi mijinki salati to shin wannan yana gwada cewar kana iya wa mutum salati shi kadan sa la sai gwada cewa haka kamar yadda malamai suka yi magana akai Ibn Hajar ya yi bayani akai cikin Fathul Bari yana kitab tafsir suratul ahzab inda Allah yake magana akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mujallal 8 shafi na 534 akwai waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisin labarin Jabir akan cewa ana iya yin salati ga wani mutum shi kadan sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salati ga Jabir da matarsa sallallahu alaihi wa ala zawjiki Allah ya yi salati gare ki da mijinki kaga ba a hada salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai waɗanda ke da wannan fahimta الامام النووي فيما يشرح اكاي شرح صحيح مسلم كتاب الصلاه باب الصلاه على النبي جزء na kudi shafi 127 akwai malaman da ke kafa hujja da wannan hadisi man ajaza salata ala ghairil anbiya wa hadha mimma ikhtalafa ulama fihi babu shakka an samu sabanin fahimta al-imam malik al-imam shafi'i akasarin malamai suna cewa bai kamata ayi salati ga wani mutum shi kadan sa ba tare da an hada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala ghairi al-anbiya'i istiqlal akasarin malamai ba a yin salati ga wani in ba annabin Allah bane shi kadai misali allahumma salli ala abi bakr allahumma salli ala umar ko allahumma salli ala ali aw gairi walakin yusalli alaihim taban sai dai a kawo sunan mutum a bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali a ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ashabihi kaga abubakar umar usman sun shiga wa azwajihi matansa sun shiga wa zurriyatihi zuriyarsa sun shiga wanda shine taba'an ba istiklalan ba kamar yadda hadisi suka zo da bayani akai al-imam ahmad shi ko yana ganin hadisin jabir din nan hujja ne yusalli ala kulli wahidin min al-mu'minina mustaqillan hadisin jabir yana gwada cewa ana iya yin salati ga wani ba tare da an hada sunansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma babu shakka fahimtar akasarin malamai shine mafi dacewa saboda me ya riga ya zama take ga ainihin annabawan Allah salati ya zama take ga annabawan Allah don haka yinsa ga wani yana iya zama kuskure kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa khassu bihi al-anbiya kama khassu Allah ta'ala bi taqdis wa tasbih misali ana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ace qala Allah ta'ala ace qala Allah azza wa jalla ko ace qala Allah jallat azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu ko ace qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa nahu zalika amma ba za a ce qala an-nabiyyu azza wa jalla ba saboda ya riga ya shahara azza wa jalla ya takaita ne ga Allah ya riga ya shahara a haka indai kace azza wa jalla an sani Allah kake magana wa in kana azizan jalilan ko da yake annabi shi din shi ma kansa azizun ne jalilun ne amma duk da haka ba za a yi ba don me azza wa jalla ya takaita ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga wani malamai suka ce to ai salati da ba ya takaita ne gare shi tunda ya takaita gare shi idan yayi kyautansa ga wani wannan akwai hujja kai kuma kana da hujjar yin kyautan wannan salati ga wani baka da shi saboda haka sai dai kai shi taba'an kamar yadda magabata suka yi wanda shi da abin da yake shahara a tsakanin malaman sunna wannan yana cikin sharhin sahih al-bukhari fathu al-bari kamar yadda muka ce kitabu tafsir surat al-ahzab juz'i na 8 shafi na 234 da kuma sharh sahih muslim juz'i na 4 shafi na 127 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك